On top.
More music at houseofsounds.com.
Dilim Baba. Dilim Baba. Idan gari ya waye, duk duhu zai yaye. Tabbas mu tallafa junan mu, yin hakan ya dace. Idan gari ya waye, duk duhu zai yaye. Mu tallafa junan mu, yin hakan ya dace. Yau da kai ne gobe ba kai. Ka tara ina za ka kai, oho, wani zai ci kadanta dalilin kai. Allah baya san mai girman kai, hannun bayarwa shi ne za ya karba. Haka nan yake taimako in za ka yi malamkar ka zaɓa. Rayuwa kuma malamkar ta haɗa da zamba. Ba kyau, ban so ka ji karɓan wannan shawara ba. Idan gari ya waye, duk duhu zai yaye. Mu tallafa junan mu, yin hakan ya dace. Idan gari ya waye, duk duhu zai yaye. Mu tallafa junan mu, yin hakan ya dace. Tunda komai nisan jefa, kas zai dawo. In kai wa wani alkhairi, gunka zai dawo. Zaman duniya sai da iyawa, hankali ne ke ganewa. Hannun bayarwa shi ne za ya karɓa. Taimako in za ka yi malamka ka zaɓa. Rayuwa kuma malamkar ka haɗa da zamba. Ban so ka ji karɓan wannan shawara ba. Idan gari ya waye, duk duhu zai yaye. Mu tallafa junan mu, yin hakan ya dace. Idan gari ya waye, duk duhu zai yaye. Mu tallafa junan mu, yin hakan ya dace.
Houseofsounds.com.